باب الأول بابي نفرقو في بيان حد الكتاب والسنة والإجماع وأدلة وجوب اتباعها كو بابي كنان دزي منا بياني جمادة القرآن منيني الكتاب إذن كجي أنا تشوى ذاك جي أنا تشوى أهل الكتاب والسنة والجماعة أهل الكتاب دا السنة دا جم دا كما دا جماعة to menene kitab din me sunna me jama'a suwaye jama'a shine zai bayani akai suwane ne jama'a to shine nan zai bayani akai to shine yace haddul kitabi abinda ke littafi nan da ake cewa haddu din nan kaman yana nufin ma'anar da ake nufi game da littafi eh ma'anar da ake nufi game da littafi idan aka ce al-kitabu was sunna eh to abinda ake nufi da littafi yace amma haddul kitabi amma shi littafi kama kala Abdurrahman as-Suyuti kaman yadda Abdurrahman as-Suyuti ya fada in niqaya a cikin littafin shin niqaya yace fa huwa al-kalamul munzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine maganar da aka saukar abisa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam li ijazi bi suratin yace don gajiyarwa da kawo sura kwatankwacinta don gajiyarwa da kawo sura kwatankwacinta ma'ana an saukar da wannan magana amma wannan magana irin wannan magana da ake saukarwa ta gajiyar da dukkan halittun duniya da su kawo kwatankwacin irin wannan magana yasa zaka ji Allah na cewa fatu bi suratin min mislihi wada ushuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fatu bi suratin min mislihi ku zo da sura guda ɗaya mana misalin wannan alqur'anin ku zo da shi ku zo da shi saboda shi yana daga cikin mu'jizar alqur'ani mafi girma shine ba za ka iya kawo sura irin shi ba duk irin balagan mai balaga irin fasahan mai fasaha ba za ka kawo irin yadda usulubin alqur'ani yake ba za ka iya ba kawai sai dai in kai mai larabci ne kuka zane kai littafin ka dai za ka yi amma da an gama shi alqur'ani za ka ji alqur'ani ya bambanta da naka kuma za ka ji yanzu sai a samu malamai tumbatsatsun malamai ba za su iya kawo maka ahalari daga farko har ƙarshe ba a hardasa ba amma alqur'ani yanzu sai ka samu yaro karami ya hardace shi saboda ni saboda hakan hardan ma mu'jiza ce hardan ma mu'jiza ce amma hardal littafi sai ya wahala ya zama ya wahala ba a hardace shi ba al sai a samu mutum dari ba sai hardace ahalari ba amma sai zai yi wahala ka samu mutum dari ba a ce ga wanda ya haddace alqur'ani ba zai yi wahala a wannan zamanin idan aka tara a ce za a tara kawai daliban ilimi ne a ce daliban ilimi ne za a tara ba wai kawai kowa da kowa ba a daliban ilimi waɗanda su addinin suka saba gaba da koyarwa da ilimi da koyon ilimi to sai a tara mutum 100 ba sai haddace ahalari ba amma sai a tara mutum 100 din sai ka samu wajen ma mutum 10 ma su san haddace alqur'ani eh to saboda mi saboda shi ma mu'jiza ce karamci ne na alqur'ani to shi alqur'ani shine magana da aka saukar abu sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan gajerwa da aka kawo sura kwatankwacin sa an fahimta ko wannan shine alqur'ani eh haddu sunnati shi kuma abinda ake nufi da sunna wa ma haddu sunnati amma shi sunna abinda za a faɗa maka kai tsaye akan sunna fa qala ahmad bin ali yace bin abdurrahman dan abdurrahman almanjuri mutanen manjur fi sharhi manhajil muntakhab a cikin littafin sa manhajil muntakhab wanda ya mai sharhi yace wa sunnatu ita kuma sunna lugatan alugga mana in kaji an ce alugga to asalin kalmar ya sunanta ma'ana ya fassara ta yake to shine zaka ji an ce lugatan saboda ita lugga ita ce take zuwa da asalin kawai fassara abin da ake nufi kamar yanzu misali ni yanzu nan kaga sunana kai tsaye wanda aka sanya min sunana na yanka shine Nuruddin amma zaka ji suna ce min Albarmawi an gane ko to wannan Albarmawin da za a faɗa shine Musdalahi zaka ji ma'ana kawai zaka maina shi a Musdalahi shi kuma ainihin lugga na sunana ma'ana asalin sa shine Nuruddin to abinda muke so ku gane a kowane fanni yana da nashi Musdalahi kowane fanni yana da nashi musulalai kowane fanni a fannin wato fiqhu fannin fiqhu, kamar yanzu fannin fiqhu idan ka ce rufu'a, me zaka ce? Ce zaka daukaka rafu'un, an gane go? Yawa daukaka zaka ce a fannin fiqhu. Haka nan rafu'un idan ka zo a bangaren nahwu me zaka ce? Shine rufu'a. Shine rufu'a. To haka nan, to kowane fanni zai iya daukan nashi shi ma daban, wani musdalahi daban ya sanya. Wani musdalahi nashi daban ya sanya. To haka nan idan ya zamo cewa a lugga ne shi kuma, to shi kuma lugga shine asalin fassarar abin. Shi yasa zaka ji an ce luggatin, zaka ga da yawan zaka dauki littafi ko zaka yi nazarin sa ko na da kaji an ce maka abin da ake nufi da kaza luggatin, to ma'ana asalin kalmar. Idan kaji an ce kuma al-mustalahi, to shine ma'ana an dan mai a bangaren su, san dan mai wata fassara daban su a bangaren wannan fannin. Shi yasa dole yana daga cikin abin da ya kamata ga mai neman ilimi ya san menene ya nemi, akwai littafai da kowane fanni din suke yi a musdalahin su. Kamar yanzu sufanci, ai abin da yake ta faman wahalar da malaman da ba sufayi ba, sai su dauki littafi kawai sai su fassara shi a gundarin yadda yake a lagar sai su san shi, kuma ba za su iya zuwa su san musdalahin ba, kuma ba za su je gaban malamai su ce me ake nufi da wannan ba, za su iya ba akan wannan. To shi yasa da ka an ce musdalahi ma'ana shine sun dan mai abin gansu a bangaren su, sun ware mai wata fassara tasu daban. To shine ne yake cewa wa sunnatin, abin da ake nufi wato da sunna lugatan aluga asali kenan, a dariqatu shine hanya wal adatu da kuma al'ada. An fahimta? Kamar misali yanzu nan, hanyar da na samu nabi nike bi ina zuwa masallacin juma'a kowane lokaci, kaga ai ina zuwa ibada ne go, to wannan masallacin idan ya zama kawai nan nike bi, nan lazumin tabi, sai a ce ai shi sunnar shi, ma'ana shi yadda yake shi dai mafi yawanci duk in zai je masallacin juma'a wannan hanyar da yake bi, baya bin mutum ba wannan ba, to ma'ana shine wannan wato suna ta tsarin da na tsara ma kaina nike bi a wannan. An fahimci abin da nike bi ko? Idan kuma al'ada ce kawai ka riki wani abu naka na al'ada kai karin kanka kana yi, har wani ya zo ya koya yana yi da sauransu, sai a ce ai shi al'ada shi yin kaza, to ma'ana tsarin shi yin kaza, to nan shi ake nufi da sunna. To nan ana nufi, nan ya maka fassarar sunna ne a lugga. An fahimta? To yace wahiya fil istilahi, to a istilahi kuma, a istilahi idan aka ce meye sunna, yace shine mushtarikatun baina nau'in min al-ibadati, shine tarayya haduwa tsakanin wani bangare daga ibada, wa nau'in min al-adillati da kuma wani nau'i daga hujja, wani nau'i daga ibada da kuma wani nau'i daga hujja, wannan shine al-mustalahi. Dan ce me suna a istilahi, yake ce wani bangare wato shine tarayya, su hadu ai tarayya tsakanin wani dan nau'i daga ibada da kuma wani bangare na daga wato wannan hujja. To shine ce sunnatu fil ibadati, ganin zai maka bayani to me sunna din a cikin ibada, kamar da yace nau'in min al-ibadati, to zai faɗa maka nau'i ta wajen ibada din wanda za a hada shi da kuma nau'i na al-adilla din. To shine yace an-nafilatu, ita ce nafila, ma'ana ƙara wani abu, ka dan ƙara wani abu akan ainihin gundarin abin. Yanzu misali sallar farilla, ba ta ce miki kira da sallar farilla ba wanda aka wajabta maka, sallar azhar, la'asar, magriba, isha'i. To yanzu idan aka yi sallar azhar, manzo Allah ba yana kafin ai sallar azhar ba yana yin yana nafila raka'a hudu ba kafin sallar azhar? Bayan sallar azhar kuma yana wata nafila kuma raka'a hudu, kaga wannan ai ba farilla bane, amma farilla ita ce sallar azhar din. Amma mi ya ƙara wani abu, ya ƙara wani abu wanda ya sunnanta wa kanshi, ma'ana ya tsara wa kanshi yana sanya wannan abu. An fahimci abin da ake nufi go? To shine annafila, shine dadi, shine yace allati wazaba alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazumta a kansa akan wannan sunni, au fuhima minhu, ko kuma aka fahimta yana yi, aka fahimta daga gare shi, addawamu alaiha, aka fahimci ya dawwama akanta, walau takarrara sababuha, ko da kawai sababin ta ya maimaitu yana yi irin ta din. Kamar misali shine yace ka salatu kusubi, kamar sallar kisfewar rana, sallar kisfewar rana ta zo, manzo Allah ya nuna yadda ake yi, kuma aka sake yin wannan kisfewar, kuma ya sake yin irin wannan abin da yake yi, an gane? To shikenan sai aka ce to shikenan sunna yin sallah wannan kisbewar rana ga yadda ake yi saboda an ga yadda manzon Allah yake yi to amma ba farilla bane ba a ce sai an yi ta a cikin wato bata zo a cikin alqur'ani ba yawa bata zo a cikin alqur'ani ba dan haka ba farilla bane sunna ne manzon Allah ne yace ga yadda za a yi wazada ba'aduhum sannan kuma sashin su ma sun ƙara da cewa wa azharuha fi jama'atin ko kuma wanda ya bayyana ta a cikin jama'a aka gani to shi ma sai yayi eh sai yayi wanda ta fi bayyanuwa a cikin jama'a an gane to wannan shine ake nufi da sunna ta ibada wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaina yi ba wai umanni yayi ba an fahimta go a'a ba umanni yayi ba ko ce ai kaza a gani akai ya lazimta akan ta aka fahimta akan sa aka ga yana yi an zo an bi shi yace to ya ringa har aka gani ana bi to wasunnatu min adillatin sunna kuma ta hujja wahiyal almuradu huna abinda ake nufi anan shine ma sadara anan nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gairul qur'ani amma ba ta alqur'ani ba min qaulin daga fada yace to ku yi kaza sai aka yi sauri aka rubuta wannan ba zuwa yi ba yayi sai aka zo aka gani ba yana yi abin cewa abinda ake nufi fada yace ai kaza kaza ne kamar an saukar da alqur'ani da aka saukar da alqur'ani sai manzon Allah yayi sharhi akai yace kaza da kaza shi wannan ayar take nufi shi a alqur'ani ya zo mana a gundari ba mu fahimci me ake nufi manzon Allah kuma sai ya fayyace mana abin da ake nufi abinci abin da ake nufi to wannan abin da ya fayyace akan shi din yazo daga gare shi na hadisi wanda mu kuma ba mu gani a kurukuru a cikin alqur'ani ba to sai mu kira shi a sunna akwai wanda kuma zai zama cewa a'a bayani yayin alqur'anin aka gane amma gashi nan kurukuru a cikin alqur'anin amma he nuna ga yadda ake yi kaman sallah waqimus salata ku tsaye da sallah kaga ai farilla ce ko sai manzo Allah ya ce to ga yadda ake yinta to a cikin abin da aka ambata a cikin alqur'anin na sallah kaman yace wajdu ma'as sajidin ku yi sujjada tare da masu sujjada to wannan sujjada da za a cikin sallah ta zama farilla tunda an fada ita a cikin alqur'ani da yace warka umu arraqiina ku yi ruku'u tare da masu ruku'u to wannan sallai sai ya zama mi wato wannan ruku'un sai ya zama farilla tunda an ambace ta a cikin alqur'ani to amma kaga tazbihin da akai an ambata a cikin alqur'ani ba ambata manzo Allah ya bayane yace to a cikin ruku'un ga abin da za ku karanta to dan haka wannan abin sai ya zama sunna
wanda ya kara
yau eh wanda yayi bayani akai ba ya kara din sai ya zama sunna eh yau sai ya zama sunna wanda ya bayani akai wanda za a gane au fi'ilin ko kuma aiki sai ya aikata da aka ce wa atu zakata ku bada zakka sai aga manzo Allah ya dauki kaza ya raba ya ba wa na zakka yace to haka za ku yi to idan aka riga haka din wannan abin shine sunna ne tunda a cikin alqur'ani ba a ce gara za ku yi ba an ce dai ku bada zakka manzo Allah shi kuma da yazo ya duna ga yadda za a zakai sai ya bada shi ma zamo zakka wato shi ma zamo wannan sunna yadda aka barata amma barata din shine farilla an gane go au taqririn ko kuma tabbatarwa me tabbatarwa wani yayi a gaban sa amma bai ce haram bane ko halaka ya kyale kuma wasu suka zo suke tayima duk bai ce komai ba to shi ma wannan sunna ce tunda an yi a gaban shi bai ce komai ba shi ya kira taqririn yau an yi a gaban shi bai ce komai ba to wannan shi ma sunna ne shi yasa qaulin au fi'ilin au taqririn to duk sunna ne to ina waɗanda suke cewa a zauna a yi zikirin ai manzo Allah bai taɓa yi ba tunda an ce kuma ya gani din ya tabbatar ya shiru din aka ce sunna ne to ga hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihul muslim ko mun yi shi wanda ya zo ya iskike mutane a zaune suna ta zikiri sai ya zo tambaye su sai ya zo da ya zo ma hai masa bishara ba ma ya shiru ba ma hai masa bishara sai ce me zauna da ku ne suka ce mun zauna muna zikirin Allah muna ta ambatan Allah muna jin dadi muna kaza ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan me kuke wannan yace muna yi ne dan Allah muna ambatan shi yace shin kun rantse da Allah dan Allah kuke ne kace mun rantse da Allah dan Allah muke yace to ban sa ku ka rantse ba sai dan yanzu malaika jibril ya zo yana fada min yana cewa man Allah ya ce yana alfahari da ku a cikin malaiku a can to kuma yake lokaci a zauna a zikirin ba haka bane he kace manzo Allah ne ba a taba ganin inda manzo Allah ya zauna yayi ba to kuma an ce a cikin sunna akwai qaulin akwai fi'ilin akwai taqririn to ya abun yake wai ko ku a hana san zuciya ne aga san zuciya ne kawai hanawan ma bid'a ne shi kanshi bid'a ne kace kai kana gudun bid'a to ga bid'a kana yi eh bid'ar hanawan ma bid'a ce to ka gani to shi yasa wannan shine sunna shine yace bi haza arrafaha ba'dul muhaqqiqin da wannan ne sashen muhaqqiqai suka san menene ake kira da sunna da waɗannan abubuwan guda uku qaulun fi'lun taqrir eh wannan shine na adilla wato sunna ta adilla ta hujja wanda ta hujja ne manzo Allah ya faɗa kuma ya aikata da kansa kuma ya tabbatar wannan shine na sunna wanda yake na tabbatarwa wannan kuma shi kuma na nafila na ibada sunnai a gani akai a ibada yana yi an fahimta ko eh to shine sai a ce mata as-sunnatul ibada wannan shi kuma as-sunnatul adilla eh as-sunnatul ibada da as-sunnatul adilla as-sunnatul ibada fahimta akai ya lazimci ta kawai shi bai ga wani ma'ana ba wani ne bai ga yana yi shi yayi din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ba a'a sai dai aka gani wajen manzo Allah bai ci ayi ba kuma bai abin gaba yayi aka fahimci yana yin ta kawai sai akai aka fahimci yana yin ta kawai sai akai kamar mi kamar ka a hudu din ta bayan sallah azhar ko ta bayan wannan ta bayan sallah azhar ko ta bayan sallar ko kafin sallah azhar din kaga kawai gani akai yana yi gani akai yana yi ba wani ya gani yana yi ba balle ya tabbatar a ce mai taqariri kuma ba cewa yi ba ku yi ba ba haka yace ba da hadisin zazo zaka an ce yana daga dabi'o'in manzon Allah an ga yana yin sallah raka'a hudu kafin sallar azhar sai bayan sallar azhar amma bai ci ku yi ba an gane go sannan kuma eh kawai dai an ga yana yi ne sai aka fahimci ya lazimta akan ta shi yasa ita as-sunnatul ibada da as-sunnatul adilla akwai inda za su hadu guri daya akwai inda kuma suka dan bambanta kaman a wajen qaulun wa fi'lun to fi'lun din shine yake shiga a cikin as-sunnatu fil ibada din an bai mutaka ko fi'lun tunda ai kaga manzo Allah yi yake a ga yana yi eh to shi yasa gaba daya dai idan aka ce maka menene sunna kai abinda zaka faɗa gaba daya ka gama da kowa kowane shine ka ce qaulun wa fi'lun wa taqririn kai ka gama fadar manzo Allah da aikin manzo Allah da tabbatarwar manzo Allah wannan shine kawai to shine yake cewa wa fil manhajul muntakhabi a cikin manhajul muntakabin wato a cikin littafi ana fada yace sukutu sayyidul warar muhammadin wa qawluhu wa fi'luhu lil abadi da aka tambaye shi yana bayani menene sunna shi yace sukutu sayyidul warar shirin shugabanta da kai muhammadin annabi muhammadu wa qawluhu da fadarsa wa fi'luhu da kuma wato da kuma aikatawarsa lil abadi wanda yake yi dawwamamme an gane ko alhamdulillah sannan ku ya himma masha Allah to wannan shi ake kira da sunna wannan shi ma a cikin littafin yana bayani ne akan menene sunna shine cewa awu ma alaihi qara aqarra sunnati a wannan ne sunna ta tabbata shine awu ma alaihi aqarra sunnati a wannan ne sunna ta tabbata haddul ijma shi kuma abin da yake nufi da ijma'i yace wa amma haddul ijma'i amma shi ijma'i kama qala abdurrahman as-suyuti kama yadda abdurrahman as-suyuti yake fada fil niqaya a cikin niqaya yace fa huwa ittifaqu fuqaha il asari shine haduwar fuqaha il asari faqihan malaman zamani malaman zamani wanda sun tumbatsa maharata qur'ani ne maharata littattafai ne na sahihu wato na sittus sahadin nan eh wadanda sun isa su istinbadi sahihul muslim sahihul wato ai sahihul bukhari sunanun nasa'i ko eh sunanun tirmizi sunanun abu dauda dadai sauran su gabaɗaya wa'annan sun tumbatsa cikin su fiqi hukuma kowace mazhaba ba wanda ba sani ba har yake suna istinbadi me istinbadi su kawo aya su fitar da hukunci a cikin ta ba tare da sun digina wani ba ba taqalidi ba shi taqalidi shine karate ga wani ko karate ga wani kaga kamar yanzu nan muna taqalidi ne saboda mi muna bin mazhaban Imam Malik ba mu kai a kira mu wani mujtahidai ba kafin yanzu a samu malamin da za a kira a ce mujtahidai ne suna da yawa eh kafin a samu a nan Najeriya wuta sai a dade ba a samu ba eh har yanzu wanda dai zan je ana magana irin su ma dai he irin su professor Ibrahim Makarigo da su wannan Sheikh Sharif Sali ko su ne ai kira da mujtahidai dai a yanzu wanda ni zan je ana magana akan wannan za su yi ijtihadi da kansu amma duk mafi yawanci zaka samu wasu saboda su sun tumbatsa a Qur'anin sun tumbatsa a hadisin sun tumbatsa a mazhabobin ko ina to su ne za su yi istinbadi na aya za su yi istinbadi na aya Na'am. To amma in dai ba irin su din ba dai zaka ga duk saura din kawai he dai iya dai abinda dai Allah ya aje a kansu. Na'am. Ai shi jine ce ai mujtahidihi ala hukumil hadisati shine su yi ijtihadi a bisa hukunci fararre fi ayi asrin kana wannan hukuncin fararre kowane zamani ya kasance kawai faruwa abu kai tsaye kawai zamanin shehu jani kaga kai tsaye abin da ya faru akan wannan go akan wannan taba akan taba kaga yayi ijtihadi ya fitar da hukuncin ta akai na'am wa qala fil kawkabi sadi yace aka fada a cikin kawkabi sadi wanda yake shi ma yana magana akan usulul fiqh yake cewa abinda ke wato abinda ke ijma'i wattafaqun ja'a min mujtahidi ummatina ba'da wafati ahmadi fi ayyuma asrin wa amrin kana zalika haddun fa'iqun iqana huwa ittifaqu wato shine haduwa ja'a da yazo min mujtahidi ummatina daga mujtahadan nan na al'umman mu ba'da wafati ahmadin bayan wafatin manzo Allah suka ta ijtihadi akan wani hukunci da ba a gane yaya za a yi a fitar da hukuncin shi ba sai suka shiga cikin alkitabu was sunna suka ta ijtihadi akai fi ayyuma asrin kuma a kowane zamani ana samu kowane zamani kuma abin na kasancewa wa amrin kana ko kuwa amrin ko kuma wani lamari kana da suka kasance zalika haddu fa'iqun wannan shi ake nufi da haddin nan na ijma'i fa'iqun wanda yake mai girma wanda ya fifita wanda ya fifita iqana kuma wanda yake tabbatacce abin kyautatawa iqana tabbatacce wanda yake kyautata to nan sai a shiga wa ajillatin wujubi ittiba'il kitabi hujjojin wato hujjar wajibcin bin alkitab alqur'ani hujjar wajibcin bin alqur'ani wa ma adillatu wujubi ittiba'il kitabi wa sunna amma hujjar wajibcin bin wannan alqur'ani wa sunnatin da sunna wal ijma da kuma ijma'in malamai fa alam ka sani wa faqana Allahu Allah ya datar da mu wa iyyaka da kai anna ittiba'al kitabi cewa dai bin alqur'ani fa wajibi ne bil kitabi da sun da alqur'ani da nassi qarare yazo da haka cewa wajibi ne a bi shi Allah ta'ala alamin daukin sarki yake cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wannan wato haza kitabun wannan littafi ne da muka saukar da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai albarka fattabi'u da haka ku bi wannan alqur'ani kaga kenan ya zama wajibi a bi shi wa bi sunnati a sunna kuma ma'ana hujjar bin alqur'ani a sunna da manzo Allah ya faɗa ma'ana ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya faɗa kala yake cewa inni taraktu fikum wa'izaini ni na bar muku masu wa'azi guda biyu lan tadillu ma tamasaktum bihima ba za ku bata ba matukar kun yi ruko da su nadiqun wa samitun akwai mai magana akwai wanda bai magana fan nadiqun wanda ke magana ko alqur'ani shine alqur'ani wa samitu wanda kuma baya magana mautun mutuwa babanka ya mutu mahaifinka ya mutu kananka ya mutu yayanka ya mutu danka ya mutu matarka ta mutu to da Allah mai saurajin wa'azi kuma wabil ijma'i sai kuma ijma'i wato haduwan malamai li inqadi ala zalika saboda kulluwarsa a bisa alkitabu was sunna din saboda kulawarsa da alqur'ani da sunna adillatu wujubi ittiba'i sunna to waje wato hujjojin hujjar wajibcin bin sunna shi kuma wato hadisi kenan yace wa kazalika hakanan ittiba'u sunnati bin sunna yajibu bil kitabi shi ma yana wajaba da alqur'ani ma'ana nan da yace bil kitabi alqur'ani yayi nuni akan haka qala ta'ala alamu da yakin sarki yace wa mata kuma rasulu fa kuzuhu wa mana kuma anu fanta abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku rike shi abinda ya ne ku kuma ku hanu akan sa ko yace wa bis sunnati da kuma sunna qala Allah ta'ala wato qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bis sunnati nahi wa yiku da sunnata wa sunnatul khulafa'i da kuma sunnar khalifofina min ba'adi da suke a bayana addu alaiha bin nawajizi ku riki wannan sunna da cizaraku ma'ana da turamanku turami wato su ne manyan hakoran nan wa bil ijma'i da kuma ijma'in malamai su kuma li inqadihi ala zalika saboda kulluwarsa a bisa hakan kulawarsa a bisa alqur'ani da sunna adillatul wujubi ittiba'il ijma wato hujjar wajibcin bin ijma'in malamai wa kazalika atba'ul ijma'i hakanan bin wato hakanan bin ijma'i shine bin malamai magabata yajibu bil kitabi shi ma ya wajaba da nassi qarara qala ta'ala alamu daukin sarki yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di, duk wanda ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma ta bayyana da kulhuda bayan shari'a ta bayyana a gare shi ko waye tabi gaira sabilul mu'minina, sannan kuma yabi gaira sabilul mu'minina ba ta farkin mu'minai ba, kaga kenan ba ta farkin mu'minai ba. Bayan ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ga shari'a ta bayyana a gare shi, yabo na tafarkin kuma ba na mu'minai ba. Nan ana so a nuna maka, zaka ga akwai hadisi da yazo, shi wannan hadisin da yazo ga yadda ya fada a karara, amma zaka ga malaman mazhaba suna cewa su abinda suka fahimta akan shi kaza, an fahimta go, to sai ya zama kai kuma baka bi kararan hadisin ba, kuma baka bi abinda malaman wato suka fahimta akai ba, abinda malaman suka fahimta akai ba, sai ka kiya. To shi yace nuwallihi mata walla, zamu jibinta mishi abinda ya jibinta akan sa, ma'ana akan abinda ya bi, abinda ya kula akan sa, to zamu jibinta mai shi ya je can, wato laysa minna, ba shi da gare mu. Eh wani sulihi jahannama, kuma zamu sanya shi cikin wutar jahannama, wa sa'at masira, kai aiko in wutar jahannama ita ce mako masa, to wannan makoma tashi wa sa'at tamunan. Wa bis sunnati hujja, kuma da sunna, qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tajtami'u ummati ala dalalatin, al'ummata ba ta haduwa a bisa bata gaba daya. Alaikum bisawad al'azam, dan haka na hore ku da jama'a manya-manya, sawad shine manya-manya, wato sawad shine jama'a. Man farikal jama'ata, duk wanda ya bar jama'a kadara shibrin daidai da kamu daya, faqad khala'a ribqatal islami, lalle ya zame ko kuma ya cire wannan ragamai ta musulunci, min unqihi daga wuyansa, duk wanda ya bar jama'a ya sance ragamar musulunci a kansa, irin su wato Imam Malik, irin su Maulana Shu Ibrahim, irin su wannan Imam Shafi'i da sauransu, duk su ne waɗanda suke suna ijtihadi a kai, to in ka bar fahimtar su to shikenan an kyale ka. To shine yace wa idza tahaqqaqta wujuba atba'il kitabi wa sunnati, idan ka tabbatar da wajibcin bin alqur'ani da sunna wal ijma'i da ijma'i, to bima zakannahu, daga abin da muka ambata in dai ka tabbatar da haka, to fattabi'uha, dan haka kabita, wazina a amalika, ka auna aikinka biha da ita, in zaka yi wani aiki ko wani lamari to ka auna shi da alqur'ani da sunna da ijma'i. Wa as'alul alamin, sannan kuma was'alul alamin, sannan alimin, sannan kuma ka tambayi malamai biha da ita akan ta, ma'ana shin wannan abin sunna ne ko ba sunna bane, fi kulli amala, a kowane aiki diniyin na addini, aradtahu da kai nufin zakai wannan aikin, hal huwa sunnatun, shin sunna ne, fataf'aluhu, sai ka aikata shi, aw bid'atun, ko bid'a ne, fatatrukuhu, sai ka bar sa. Ka danga auna da haka. Intaha bayanu hadhil kitabi was sunnati wal ijma wa adlatu wujubi ittiba'iha, wato bayanin alqur'ani da sunna da ijma'i da kuma hujjar wajabtin binta ya kare. Allahumma waffiqna litiba'i sunnati nabiyyika, ya Allah ka datar da mu da bin sunnar annabinka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bijahi indaka dan alfarmasa a gare ka. Na'am, bismillahir rahmanir rahim. Salati.